sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana da wannan la'asariya na Lahad wato 12 ga watan Nuwamba shekarar 2017 akan mitoci da suka hada da 16 21 25 da kuma 60 a jamhuriyar Niger ana iya ji mu ta tashar VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a Sarauniya Nomad da Lol da Niya sai kuma Alpha Radio a birnin kuma sun gana yayin da duniyar gizo ta internet kuma za iya samu mu a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com Jama'a barkanku da wannan lokaci. Baba Yakubu Makili ne da Ladan Ibrahim Ayawa zamu gabatar muku da wannan shiri. Kafin ku ji rahotannin mu ga kanin labarai.
Shugaban Amurka Donald Trump yau ya sauka Manila domin halartar taro tare da shugabannin kasashen kudu maso gabashin Asiya. Har wa yau shugaban na Amurka Donald Trump ya fada yau Lahadi cewa yayi imanin shugaban kasar Russia Vladimir Putin bai wa zaben Amurka na shekarar ta gabata katsalandan ba. Shugaban kasar Lebanon Michael Aoun yayi kira ga kasar Saudiya da ta bayyana abin da yasa har yanzu sai Sa'ad Hariri bai dawo gida ba.
Gwamnatin Burundi ta ce ba za ta bada haɗin kai ga kotun bincike manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa ta ICC akan aniyar ta gudanar da bincike a ƙasar Burundi ba. Haka kuma muna da rahoto akan wani bincike da hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta gudanar a tsakanin 'yan gudun hijiran ƙabilar Rohingya da suke zaune a Bangladesh. Sannan kuma akwai tattaunawa da abokin aiki na Ladan Ibrahim Ayawa yayi da Malam Nasihu wani malamin jami'ar wato na birnin New York kenan akan dalilin da yasa aka sake zaben wato Kantoma ko kuma magajin birnin New York Bill de Blasio akan karo na biyu. To bayan haka kuma muna da shirin Mahmud Lalo na duniyar Amurka sannan da sakonni da kuka aika muna amma duk sai kun sha labaran duniya.
Masu haure assalamu alaikum. Shugaban Amurka Donald Trump yau ya sauka Manila domin halartar taro tare da shugabannin kasashen kudu maso gabashin Asiya. Jirgin na shugaban Amurka ya sauka Manila ne kafin karfe 6 na yammacin can kasar. Ya ko sauka ne bayan da kusan mutane da yawan su aka kiyasta sun kai 300,500 'yan kasar ta Filipino suka yi zanga-zanga zuwa ofishin jakadancin Amurka dake kasar. Ma zanga-zanga suna tafe suna kuwa suna cewa shugaba Trump ya kara ga ba sa son ganin sa cikin kasar su. Suna sukan gwamnatin na Amurka da cewa kasar ita ce kasar ce wadda ta yi wa kasar su mulkin mallaka shekaru 50 da so gabata ba abin da take fatan ganin an yi sai yaki a wasu kasashen duniya. Suna cewa sun san Amurka ce ke kaddamar da yaki-yaki cikin duniya musamman ma ga kasashen duniya masu tasowa. Sai dai duban 'yan sandan kasar masu kwantar da tanzoma na sun yi kokarin toshe hanyar da masu zanga-zanga za su bi domin kaiwa ga inda aka shirya shugaba Trump zai ziyarta, amma hakan bai cimma nasara ba. Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa yau Lahadi cewa ya yi imanin shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin bai wa zaben Amurka na shekarar ta gabata katsalandan ba. Shugaba Trump yana wannan furucin ne a Hanoi, fadar gwamnatin ƙasar Vietnam, salin da yake wa taron manema labarai jawabi shi da shugaban ƙasar ta Vietnam, Tran Dai Quang. Nan ne ma ya ce ya yi imanin bayanan da aka samu masu karo da juna da hukumar tattara bayanan sirri na Amurka ta yi da nuna cewa ƙasar Rasha ta yi kutse cikin batun zaben shugaban ƙasar. Ya ce ya yarda da aikin hukumomin Amurka domin ya yi aiki da su ƙwarai da gaske. Shugaban ya jaddada cewa samun abokiyar ƙasa kamar Rasha babban jari ce ga duniya da ma ƙasarsa saɓanin yadda ake sukarta ko kuma kallanta tamkar wata ɗawainiya ce ga jama'ar duniya. Tun a farkon yau Lahadi a cikin saƙonsa a shafinsa na Twitter, shugaba Trump ya ce ina masu labaran ƙaryan nan suke sa'ilin da tsohuwar sakataren harkokin wajen Amurka Hillary Clinton take roƙon ƙasar ta Rasha da ta zamo abokiyar Amurka. Ya ce shi ma tsohon shugaban Amurka Barack Obama ya yi ƙoƙarin haka, amma da yake ba su da ra'ayi iri guda da shugaba Vladimir Putin hakan bai yi nasara ba. Ya ce ba shakka jiya Asabar sun tattauna da shugaban Rashan akan batutuwa biyu zuwa uku da suke nasaba da samar da zaman lafiya a ƙasar Siriya. Shi da shugaban na Rasha a wajen taron ƙasashen tattalin arzikin ƙasashen Pacific. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Shugaban kasar Lebanon Michael Aoun ya yi kira ga kasar Saudiya da ta bayyana abin da yasa har yanzu Sa'ad Hariri bai dawo gida ba bayan ziyarar da ya kai Riyadh sati guda bayan yayi murabus daga mukaminsa na Prime Minister wanda yayi ba zato ba tsammani. Yace wajibi ne kasar ta Saudiya ta yi bayani na dalilin da yasa da ya hana Prime Minister Hariri komawa Lebanon ya ci gaba da kasancewa cikin mutanansa da ma magoya bayan sa. Ya ci gaba da cewa rashin tabbas game da sanin halin da yake ciki ya nuna kenan kalamansa da matsayin da aka danganta shi da shi suna akwai alamar tambaya cikin al'amarin. Sai dai kawo yanzu shugaba Aoun bai ce ya amince da murabus din Hariri ba a hukumance. Ya ce jiya sun tattauna da shugaban kasar Faransa Emmanuel Macron akan wannan batu. Wannan ko yana zuwa ne jim kadan bayan da aka ga shi Hariri yana halartar liyafa ta musamman da Sarki Salman ya shirya masa a tashan jirgin saman Riyadh. Prime Minister kasar Spain Mariano Rajoy ya sauka Catalonia yau Lahadi wanda wannan shine ziyararsa ta farko tun lokacin da kasar ta tilasta mulkin kai tsaye a yankin na Catalonia. Ziyarar tasa tana zuwa ne kwana daya bayan da aka yi kaca-kaca da yunkurin neman ballewar da yankin ta Catalonia ta yi wanda ya haifar da gagarumin zanga-zanga a Benin tare da neman a sake musu shugabannin su da gwamnatin kasar ta Spain ta rike kuma a bar su su zama kasa mai cin yancin gashin kansu. Ana sa ran Rajoy ya gudanar da kamfe din sa na farko a Benin Barcelona a madadin jami'ar sa na masu ra'ayin riƙau domin tinkarar zaben gundumomi da za a gudanar cikin watan gobe idan rabbana ya kai mu. Gwamnatin kasar ta Spain ta samar da mulkin kai tsaye ga yankin na Catalonia ne tun lokacin da yankin yayi yunkurin ballewa musamman salin da suka jefa ƙuri'ar neman yanci a ranar 27 ga watan jiya abin da yasa aka tsare da dama daga cikin waɗanda suka yi wannan yunkurin. Har abin da yasa madugun yan awaren Carles Puigdemont ya arce zuwa Belgium. Kame-kamen da sarki da yarin mai jiran gado Mohammed Salman na gidan sarautar Saudi Arabia ke yi game da cin hanci da rashawa yanzu abin ya kai zuwa cikin gidan sarautar ta Saudiya. Ha kuma ya hada da masu kuɗi da ma masu fada a ji a yankin gabas ta tsakiya waɗanda yawancin su suna da hannun jari a wasu sanannu kuma fitattun kamfanoni a yankin. Wakilin wannan gidan rediyon da ke aiko da rahotanni Harry Rigdwell ya ce ana shakka ma kila lamarin ya ƙara kasancewa nan zuwa gaba. Ya ce cikin waɗanda aka tsare sun hada da fitaccen mai kuɗin nan na duniya Yarima Al-Walid bin Talal domin shi ne ke da sanannen hotel ɗin nan da ake kira Savoy Hotel da kuma jari mai rinjaye a kantin nan na Giant. Tsare wannan ɗan taliki na iya janyo wato tada jijiyan wuya daga sauran abokan kasuwancinsa na sassan yammacin duniya. Shi ma tsohon kwamandan tsaro Yarima Mitab bin Abdullahi na cikin sahun waɗanda aka tsare bayan an sallame shi daga bakin aikinsa. Masu kula da al'amuran yau da kullum sun ce Yarima Muhammad Salam yana haka ne domin ƙarfafa mulkinsa.
Kuma da Ladan Ibrahim a yawa kenan aka saurara da labaran duniya. Kuma da gwamnatin Burundi ta ce ba za ta ba da haɗin kai ga kotun binciken manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa ta ICC akan aniyarta na gudanar da bincike akan zargin take haƙƙin bil'adama a ƙasar. Kasar da take Afirka ta gabas ta ce ta fice ne daga tsarin kotun duniyar ta ICC, amma kuma ita kotun ta ce ficewar ba zai hana ta aiwatar da aikinta a cikin kasar akan karar laifuka wadda aka gabatar mata a baya ba. Ga fasaran rahoto na wakilin muryar Amurka Muhammad Yusuf daga birnin Nairobi.
Da take jawabi ga manema labarai a babban birnin Burundi Bujumbura, ministan shari'a Amy Laurentine ta ce kotun ICC ba ta da hurumin gudanar da bincike a cikin ƙasar ta.
Burundi not being state party to the ICC statute is not concerned with.
Ta ce Burundi ba mamban kotun ICC ba ce, kuma babu ruwanta da batun wata shawara da kotun za ta ɗauka. Gwamnatin Burundi ba za ta yi aiki da wannan shawara ba, kuma tana ƙara jaddada matsayinta cewar ba za ta ba kotun ICC haɗin kai ba, kuma ba za ta lamunta da aniyar kotun na neman shiga ƙasar Burundi ta gudanar da aikinta bisa zalunci. Martanin gwamnatin na zuwa ne kwana guda bayan da alƙalan kotun guda uku suka ba mai shigar da ƙara umarni ya buɗe bincike akan zargin take haƙƙin bil'adama da aka yi a ciki da wajen ƙasar Burundi tsakanin Afrilun shekarar 2015 da kuma Oktoban shekarar 2017. Burundi ta zama mamban yarjejeniyar Rome Statute, wacce ta kafa kotun manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa ta ICC a shekarar 2004. Ƙasar ta ba da sanarwar ficewarta daga wannan yarjejeniya a cikin watan Oktoban bara, kuma sanarwar ficewar ta fara aiki a watan da ya gabata. Burundi tana zargin kotun da auna ƙasashen Afirka. Vital Inshimirimana shi ne shugaban haɗakar ƙungiyar fararen hula ta ƙasar Burundi, ya ce ficewa daga kotun ICC ba za ta kare waɗanda suka aikata laifin cin zarafin fararen hula ba.
Now it is very well informed that it cannot escape justice.
Ya ce yanzu ya tabbata cewa babu wanda zai kauce wa shari'a, saboda waɗanda aka tauye musu haƙƙoƙinsu suna neman adalci, kuma yanzu babu wanda zai aikata laifi ba tare da an hukunta shi ba a wannan zamanin. A cewar ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama, tsakanin watan Afrilun shekarar 2015 zuwa Mayun shekarar 2017, an kashe mutane aƙalla 1,200, an tilastawa wasu 900 sun ɓata, kana an ɗaure mutane sama da 10,000 ba bisa ka'ida ba a cikin rikicin siyasar Burundi. Ana zargin jami'an tsaro da reshen matasa na jam'iyya mai mulki mai laƙabi Imbonerakure da aikata kashe-kashen fararen hula da kuma abokan adawar siyasa. Ministan Shari'ar Burundi Laurentine ta ce ƙasarta tana da ƙarfin da za ta hukunta duk wanda ya aikata laifin take haƙƙin bil'adama.
Burundi has efficient and able institutional and legal mechanism to conduct investigation.
Ta ce Burundi tana da hukumomi masu ƙarfi da za su iya yin aiki da kuma sashen shari'a da zai gudanar da bincike kuma ya gabatar wa kotu akan kowane laifi da aka aikata a cikin ƙasar ba tare da nuna wariya ko tsoro da kuma yin hukunci ba sani ba sabo. Wasu ƙungiyoyin ƙara haƙƙin bil'adama sun bayyana shakkunsu a kan Burundi za ta iya tabbatar da adalci ga waɗanda aka tauye musu haƙƙi a cikin rikicin siyasa.
To madalla, fasarar rahoton Muhammad Yusuf kenan da na fasara kuma na gabatar. Sai kuma wannan rahoton da ke nuna cewa ko kuma wato gani irin matsalolin tsaro da birnin New York ta fada a ciki musamman ma a wannan lokaci. Masu lura da al'amuran siyasa sun bayyana matuƙar al'ajabinsu game da sake lashe zaɓe na karo na biyu da magajin birnin na New York Bill de Blasio ya sake yi. Amma shi kuwa Malam Muhammad Nasihu Abubakar na Jami'ar New York ya ce wannan ba abin mamaki ba ne, saboda de Blasio ya yi ayyukan da mutanen New York ke so, kana ya nuna ƙauna ga baki ɗayan jinsi da ke zaune a New York. Ya bayyana hakan ne a wata hira da ya yi da abokin aiki na Ladan Ibrahim a yawa, kuma ga hirar tasu.
Me yasa kake jin cewa an sake zaben shi? Me ya burge mutane kake jin suka sake zaben shi, ganin cewa ga abubuwan da suka faru kwanakin baya da kuma wanda suka faru nan ba da jimawa ba,
saboda
musamman abin da ke nasaba da harkokin tsaro?
De Blasio ya yi aiki kwarai da gaske. Na ɗaya, ga batun pre-kindergarten, pre-K, makaranta da ake sa yara in suna shekaru uku ne ko huɗu. To kaga kamin ya zo, yawanci mutane suke biyan kuɗin yaran sun za su je pre-K, amma ya zo ya mai da shi free, which means ba ma'ana kaya ka kai yaronka ko yariyanka ba tare da ka biya kowane kuɗi ba. To ya yi kokari kwarai kan wannan. Sannan game da batun kuma abin nan tsaro da safety, farko ka san New York suna da abin da ake ce da ya sunan shi, ƴan sanda suna su tsaye da kai a kowane lokaci, ko ba kai komai ba su searching ɗinka. To wannan abin ya zo ya bar wannan policy, ya bar wannan.
Dama mutane ba su son wannan tsarin na ƴan sanda kake ni?
Ana kuwatawa kwarai da suke, saboda matasa yawanci kuma ai yaran Turawa ba a damun su kan wannan abubuwan, ba su tsaye da su. Yawanci yaranmu dai da ka sani yaran bakake da kuma ƴan Hispanic su ake tsirdawa. So ana kuwatawa kwarai kan wannan. To ya zo ko dama a lokacin da yake neman abin nan shi na farko, da za a zaɓe shi na farko, ya yi alkawarin cewa in an zaɓe shi ya kashe wannan abubuwa. To wannan kuma ya yi kokari kwarai da gaske. To abin da ya sa ya samu abin nan supportin bakake kwarai da gaske kenan cikin wannan zaɓen da aka yi, saboda ya dakatar da wannan, ya bar an bari. Kuma even though an bar wannan abin ya sunan shi zance crime din na New York har yanzu yana kasa.
Kana duk da abubuwan da suka faru yan kwanakin nan?
Eh kwanar a to ai wannan koya za a yi da an samu matsala nan da nan akwai abubuwan da zai faru. Wannan abin da ya faru ai irin abu da ba yanda za a yi a tsare ne. Ka fahimta. Don ba kaman wani ne da ya zama na 'yan sanda suna sun bi shi ko sun manita din shi bane a New Jersey ma ya fito ai ba nan ga New York din mu yake ba. So irin wannan abun yana da wuya a yi hatsari. When the world must come together as one, there are people dying. Oh, when it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all. We keep on pretending day by day that someone somewhere will soon make a change. We all are part of God's great big family, and the truth, you know, love is all we
madalla a gaida Ladan Ibrahim a yawa da bakunsa Malam Nasihu na jami'ar wato New York kenan. Wani bincike da hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta gudanar tsakanin 'yan gudun hijirar Rohingya da suke zaune a Bangladesh wanda yawansu ya haura rabin miliyan ya nuna kashi ɗaya cikin uku na suna fama da rauni kuma suna buƙatar taimako na musamman. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce sama da 'yan gudun hijira Rohingya 600,000 ne suka isa Bangladesh daga Myanmar tun ranar 25 ga watan Agusta. Ga fasarar rahoto Lisa Schlein wacce na fasara kuma na gabatar ta aiko mana daga Geneva.
An gudanar da wannan binciken ne a sansanin Kutupalon da matsugunin 'yan gudun hijira na wucin gadi da kuma wuraren duban lafiyarsu a Kwak Bazar. Hukumar 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya tare da hukumar bada agaji ta Bangladesh ne suka yi haɗin gwiwa wurin gudanar da wannan binciken. Hukumar 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce sama da mutane 100 aka ɗauka suna shiga wuraren kwanan 'yan gudun hijiran suka tattara bayanan iyalai sama da 120,000 da yawansu ya kusa 518,000. Kakakin hukumar 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya da ake kiranta Duniya Aslam Khan ta ce akasarin waɗanda suka fara isa Bangladesh mata ne da yara. Ta faɗa wa muryar Amurka cewa an shirya wannan binciken ne domin gane rauni da mutanen suke fama da su da kuma gane irin taimakon da suke buƙata.
And according to the data so far collected, we have a number of households headed by single mothers.
Kuma a cewar bayanan da muka riga muka tattara, mun gano mata da ba su da maza kuma ba su samun taimakon mazaje, su ne ke riƙe da wasu iyalan, akwai wasu yara kuma su ne ke kula da ƙaninsu ƙanana. Kan akwai tsofaffi da suke kula da jikokinsu ba tare da taimakon matasan da ke cikin iyalansu ba, saboda an kashe su ko kuma sun ɓace ma juna. Kan ta ce mutanen suna fama da nakasa da dama, kana wasu yara kuma sun ɓace wa iyayensu. Ta ce waɗannan mutane baki ɗaya za su buƙaci taimako na ceton rayuwansu. Kan ta ƙara da cewa za a raba sakamakon binciken da aka gudanar zuwa ga gwamnati da duk wata ƙungiyar ba da taimako. Ta ce tsarin bayanan da aka tattara zai ba ƙungiyoyin ba da taimakon dama auna taimakonsu zuwa ga inda ya dace.
Kuma dalla fasarar rahoto Lisa Schlein wakilin muryar Amurka a birnin Geneva. Waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ko ƙarfe 10 kenan da minti 19 na safe a nan Washington. Ga shirinmu na gaba.
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar Amurka. Shirin duniyar Amurka wannan mako zai yi waiwaye ne domin dubi kan cika shekara guda da aka yi bayan zaben shugaban ƙasa a nan Amurka, inda shugaba Donald Trump ya shammaci Amurkawa da duniya baki ɗaya ya lashe zaben ƙasar. To sai dai wasu na ganin watanni taran da ya kwashe yana mulki sun fuskanci tarnaƙi, ko da yake yayin da wasu ke ganin ya samu damar aiwatar da wasu tsare-tsarensa, wasu na ganin ya faɗi ƙasawar wasu wajen cimma burinsa. Yau akan wannan batu za mu tattauna a shirin duniyar Amurka. Sunana Mahmud Lalo. Shekara ɗaya da ta gabata, takamaimai a ranar 8 ga watan Nuwamba, shugaba Donald Trump ya yi bazata ya zama shugaban Amurka na 45, abinda mutane da dama ba su yi tsammani ba.
To all Republicans and Democrats,
ga dokacin ƴan Republican da ƴan Democrat da ƴan takara masu zaman kansu a duk faɗin ƙasar nan, ina kira gare ku da cewa lokaci ya fayi da za mu haɗa kanmu mu zama tsintsiya maɗaurinki ɗaya.
A lokacin bikin rantsar da shi, shugaba Trump ya sha alwashin daɗaɗawa Amurkawa, musamman waɗanda suke rukunin ma'aikata da suka bashi damar samun nasarar.
Politicians prospered.
‘Yan siyasa sai cin karensu suke ba babbaka a yayin da ayyukan yi ke komawa ƙasashen ƙetare, sannan kamfanoni suke ta durƙushewa.
Nasarar da Trump ya samu ta yi nuni da yadda aka samu sauyi a fagen siyasa Amurka, in ji John Ferry, wani mai tsara dabaru a jam’iyyar ‘yan Republican.
I think the Republican base vote.
Ina ganin duk wani ɗan Republican da ya kaɗa ƙuri'a ya zama tamkar wanda ya zaɓi Trump ne. Saboda haka duk wani ɗan Republican da ya soki Trump suna ganin hakan tamkar ya zage shi ne.
To, gwamnatin ta Trump ta fara fuskantar kalubale ne bayan da aka gudanar da wani gangamin nuna ƙin jininsa da kuma takaddama kan adadin mutanen da suka halarci bikin rantsar da shi, kamar yadda tsohon sakataren yaɗa labaran fadar White House Sean Spicer ya bayyana a lokacin.
Wannan shine taron jama'a mafi girma da aka taɓa gani a bikin rantsar da shugaban ƙasa fakat.
To, amma da farko shugaban ya samu wata gagarumar nasara bayan da ya tabbatarwa da alƙali Neil Gorsuch da mukaminsa a kotun kolin ƙasar, sannan ya fara samun yabo kan yadda yake tafiyar da tattalin arzikin Amurka da yadda kasuwar hannayen jari ta bunƙasa da kuma nasarar soji da yake samu akan mayakan IS. To, sai dai shugaba Trump da mukarrabansa ‘yan Republican sun fara fuskantar koma baya ne bayan da yunkurin soke shirin kiwon lafiya mai rahusa na Obamacare ya titira a majalisar dattawan ƙasar. A cewar Alan Lichman na Jami'ar Amurka, hakan ya daƙile manufofin shugaban.
Ba a taɓa samun wata gwamnati mai mulki da ke da rinjaye mara tasiri kamar gwamnatin Trump da jam'iyyar Republican ba, wacce ke da rinjaye a Majalisar Dokokin Amurka.
Halayyar shugaba Trump ta amfani da kafar Twitter ta ɗauke hankula sosai, baya ga kalaman da ya furta masu cike da takaddama. Bayan rikicin da ya barke a birnin Charlottesville na jihar Virginia.
Akwai mutanen arziki a duka ɓangarorin.
Waɗannan al'amura sun sa farin jinin shugaban ya ragu sosai, a cewar Larry Sabato na jami'ar jihar Virginia.
Akasarin Amurkawa sun yi amanar cewa Donald Trump baya taɓuka komai a matsayinsa na shugaban ƙasa. Sun ƙalubalanci yunƙurinsa na samar da ayyuka wanda yake taɓarɓarewa a maimakon ya bunƙasa.
Sai dai duk da haka, ire-iren tarukan da Trump ke yi masu kama da na gangamin yaƙin neman zaɓe sun ƙara mai farin jini a tsakanin magoya bayansa, tare da samun goyon bayan 'yan jam'iyyarsa ta Republican da ke Majalisar Dokokin Amurka, a cewar Matthew Dalek na Jami'ar George Washington.
Because he has this. Saboda yakan samu kashi 35 zuwa 38 cikin 100 a matsayin masu goyon bayansa, hakan ya sa ya zama abu mai wuya ga ‘yan Republican da ke Majalisar Dokokin su yi fito na fito da shi a fili.
Sannan baya ga haka, batun binciken badakalar Rasha na cewa ta tsoma hannu a zaben Amurkan na bara na barazana ga fadar White House, wanda hakan ya sa aka kasa gane ina ma gwamnatin ta Trump ta dosa, kamar yadda Sabato ya jaddada.
So can he turn it around? Yes.
Abin tambaya a nan shine, shin zai iya sauya al'amuransa? Amsa ita ce eh. Za a iya sake zaben sa? Wannan haka yake. Domin abu mai wuyar shine a zabe ka a karon farko. Amma kuma yana dagula al'amuransa da kansa wajen kokarin sa na tallata manufofinsa da samun rinjayen majalisa a hannun Republican da kuma samun damar a sake zaben sa. Masu sharhi da dama na ganin zaɓukan gwamnonin jihar Virginia da na New Jersey da aka yi a ranar Talata, waɗanda ‘yan Democrat suka lashe, tamkar zakaran gwajin dafi ne kan gwamnatin ta Trump, duk da cewa wasu na kallon lamarin a matsayin akasin haka. To, koma dai menene nasarar da shugaba Trump ya samu a zaɓen Amurka a bara, wani batu ne mai cike da tarihi a fagen siyasar Amurka, amma kuma tasirin nasarar akan ƙasar da ma duniya baki ɗaya batu ne da ke cike da alamomin tambaya. Ma da kuma aka muka kawo ƙarshen shirin duniyar Amurka na wannan mako, sai kuma wani jiko idan Allah ya kai mu. yanzu madadin Ibrahim Kalmasi Garba da Jim Malone da kuma Julie Leathers Gresham da suka taimaka wajen dawaine kawo muku wannan shiri. Ni Mahmud Lalo nake cewa mu huta lafiya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To madalla yanzu kuma kafin mu ci gaba ga wannan sako.
To mai gida a dawo lafiya.
To ko shin mai saurare ya san cewa haɗura akan hanyoyin mu na halaka bayin Allah fiye da wasu manyan cututtuka. Shin ka san cewa sama da mutane 3,000 ne ke mutuwa a duk rana ta Allah? Ka san miliyoyin mutane ne ke fama da nakasa sakamakon haɗura akan hanya a duk shekara? A saboda ganin yadda za a rage haɗururuka akan hanyoyi, sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC ya kirkiro da wani sabon shiri mai suna a dawo lafiya.
To baban mai da Allah kare a dawo lafiya.
Zamu gabatar da wannan shiri ne a shirinmu na hantsi a kowace ranar Talata. Zamu yi kokarin tattaunawa da mahukunta da masu ruwa da tsaki akan zirga-zirgar ababen hawa don rage haɗura akan hanyoyinmu. Kada a mance shirin a dawo lafiya zai zo muku ne a shirin hantsi na kowace ranar Talata. Misali karfe 8 na safe agogon Najeriya da Niger, 7 na safe agogon Ghana da GMT.
To madalla yanzu kuma ga kaɗan daga cikin sakonni da kuka aika mana.
Sakonmu na farko ya fito ne daga Bala Muhammad Dambam, jihar Bauchi. Yace fatan alheri VOA Hausa, Allah ya kawo daidaito tsakanin makiyaya da gwamnatin jihar Benue. Sako na gaba na cewa zaben Aminu Bello Masari da muka yi a matsayin gwamnan jihar Katsina, hakika mun yi zaben tumun dare domin dimbin jama'a muna yin da mun sani game da yin nadamar zaben shi. To amma insha Allahu za mu canza shi da mafi alheri a shekarar 2019 domin ya gaza kawo mutudin na tsira daga Haruna Muhammad Katsina, shugaban kungiyar muryar jama'a. Wannan sakon na cewa muna fatan taron kare muhalli da ake gudanarwa a birnin Bonn na kasar Jamus kwalliya za ta biya kudin sabuli kai har ma man shafi, kuma muna fatan Allah ya sa a kammala taron lafiya abin san ma'amin. Sako daga Malam Ridwanu Sa'idu Gayari da Aisha Alhaji Lawali duk a jihar Zamfara, Najeriya. Wannan sako da ya fito daga Isun Dila Faki yace da Allah VOA ku ga gwamna Malam Nasiru El Rufai na jihar Kaduna cewa yayi wa Allah da Annabi ya kawo ziyaran gani da ido a makarantar sakandare na garin Faki domin gane wa idanunsa halin da wannan makarantar ke ciki na mummunar lalacewa da ba za ta musaltu ba. Sako na gaba na cewa salam VOA Hausa, sukar da shugabannin kasashen Tanzania da Uganda suka yi ga shirin kotun hukunta manyan laifuka na ƙasa da ƙasa na tuhumar zarge-zargen take haƙƙin bil'adama a ƙasar Burundi bai zo mana da mamaki ba ganin yadda ko da yaushe ayyukan kotun kan fi karkata kan kasashen nahiyar Afirka kadai. Sako daga Adamu Habu Umar Enyaga, karamar hukumar Taura, jihar Jigawa. Wannan sako ya fito ne daga Sani Muhammad Chindo daga unguwar Karufin Madaki a Bauchi, tarayyar Najeriya. Yace hakika cafke yan fashi da makami 42 da rundunar yan sandan Najeriya na jihar Bauchi ta yi abin yabawa ne. Daga ƙarshe nake kira ga rundunar da ta ƙara matsakaimi wajen farautar irin waɗannan ɓata gari don samun zaman lafiya.
To madalla yanzu kuma ga labarai a taƙaice.
Shugaban Amurka Donald Trump yau ya sauka Manila domin halartar taro tare da shugabannin kasashen kudu maso gabashin Asiya. Jirgin na shugaban Amurka ya sauka Manila ne kafin karfe 6 na yammacin can kasar. Ya kuwa sauka ne bayan da kusan mutane da yawansu aka kiyasta sun kai 3,500 'yan kasar ta Filipino suka yi zanga-zanga zuwa ofishin jakadancin Amurka da ke kasar.
Kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan lokaci, sai kuma gobe za ku ji wasu abokan aikinmu. A madadin kowa da kowa na sashen Hausa na muryar Amurka, Baba Yakubu Makeri ne ke sallama da ku. A huta lafiya.